الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 25 ga watan Juma'a da akhira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 28 ga watan 1 shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiran sa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am suka yi mi
mutane ma masa da hali su
na'am
namu da na lafiya da kike amma ana samu wasu wanda cikin nasu cikin da gashi
to na fahimta wai shine tambayar dan uwa yake cewa galibi dan adam idan aka binne shi yakan rududdige ya zama kasa gaba dayan sa tare da cewa wasu akan samu gangan jikinsu ko kaga gashin shi ko jikin shi bai cinye ba menene haka to abinda muke so mu sani wannan yana daga cikin karamcin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma bayinsa ko kuma mu ce asali dan adam mafi yawa yakan koma ƙasa kamar yadda tushen shi daga ƙasa aka halice shi ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratu Taha yake cewa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra to galibi dan adam yakan rududdige ya zama ƙasa dan haka ai kafiran farko suka yi inkarin alkiyama suke ganin to yaya za a yi bayan mutum ya mutu ƙasa ta rududdige gangan jikin ta cinye shi gaba daya wata ƙasar an dauka an yi kudu da ita an yi gini wata an yi arewa wata an yi gabas wata an yi yamma yaya za a yi a tattara halittar shi a ce a dawo da shi kamar yadda yake a farko suna ganin cewa kai abin nan in har ma ya yiwu abu ne wanda yake mai wahala ubangiji ta'ala ya maida musu martani ya ce kada alimuna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz tabbas ubangiji ta'ala ya ce mun san abinda ƙasa take tauyewa na gangan jikinsu duk abinda ta cinye ubangiji ta'ala ya ce muna sane da shi min anan tufidu tabi'i domin ba gaba ɗayan gangan jikin ɗan adam bane ƙasa take cinyewa akwai wani kashi da ake kiran shi ajabuz zana shi kadai ne Allah ya haramta ma ƙasa cin gangan jiki daga jikin ɗan adam wanda kuma tanan Allah ya halicci dan adam tanan kuma zai tayar da shi a ranar kiyama kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce to shine ubangiji ta'ala ya ce wa inda na kitabun hafiz agummu wato akwai littafi wanda yake mai kiyaye duk abin da aka tabbatar a cikin shi shine Allahul Mahfuz. Dan haka yace wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi, shine ubangijin da ya fara halittar halittu a farko a babu ita ya samar da ita, thumma yu'iduhu sannan kuma shi zai dawo da ita kamar yadda take, sai yace wa huwa ahwanu alayhi. Wannan shine mafi sauki abun sa kenan a ganin ku, a iya hankalin dan adam duk wanda ya kirkira abu a farko a babu shi, to dan wannan abu ya ruguje dawo da shi ai abu ne mai sauki, tare da cewa abun Allah subhanahu wataala da fara halitta da sake ta dudde ne babu bambanci. To dan haka daga cikin ƴaƴan adam waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala, akwai waɗanda Allah ya haramta ma ƙasa kwata kwata cin naman gangan jikinsu, sune annabawa da manzanni, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisi sahihi yake cewa lalle fiyayyen yininku daga cikin rane ku na sati, manzon Allah yace ita ce ranar Juma'a. Maza Allah sai yace fa aksiru alayya fihi sala, maza Allah yace ku yawaita min salati a cikin wannan yini, au kama kala. Sai yake cewa babu wani wanda zai mun salati da sallama face ubangiji mai girma da daukaka sai ya isar mun da salatin da ya mun da sallama. Wani sahabi sai yace ya rasulullahi yaya zaka san wane dan wane ya maka salati ya maka sallama wa kad arinta alhali ka rududdige ka zama kasa, maza Allah sai yace ku san da cewa inna Allah ta'ala harrama ala al-ardi ajsadal anbiya, au kama kala, ku san da cewa ubangiji ta'ala kasa ya haramta mata cin gangan jikin annabawa. Wannan hadisi yana tabbatar mana annabawan Allah da manzanni in shekara dubu nawa suka yi a cikin ƙasa gangan jikinsu baya canzawa kamar yadda yake a ran da aka binne su haka yake. To tare da cewa daga cikin bayin Allah akwai wanda Allah yake musu wannan karamci a binne su su dau lokaci mai tsawo kuma gangan jikinsu bai canza ba, wanda hadisi ingantacce mahaifin Jabir shine Abdullah ibn Haram al-Ansari, Allah ya kara masa yadda, bayan an binne shi da wata shida bayan gama yakin Uhud domin ya samu shahada a yakin Uhud, ɗansa Abdullahi sai yake gani inda aka binne mahaifinsa bai samu nutsuwa ba saboda hanya ce wadda ruwa yana kawowa zarmu ne, sai ya je ya tone mahaifin nasa bayan wata shida ya ɗan gyara masa kabarin. Lokacin da aka huddo shi gangan jikin shi kamar radda aka binne shi har ma da danyantakar jini, da danyantakar jinin da ya samu shahada. To kaga wannan karamci ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ma wasu daga cikin bayinsa, wanda wannan hadisi yana tabbatar da karama ta waliyan Allah subhanahu wa ta'ala. To amma su annabawan Allah kwata kwata Allah ya haramta ma ƙasa cin naman jikinsu, dan haka dai ba mamaki a tuno gawa wadda ta jima kuma ka ga gangan jikin haka ne. Wani koyin aka binne shi dan lokaci ne takaitacce, idan aka je aka tona sai kasusuwa, wani lokacin in aka tona kashin ma ba za a samu, kuma ba wani lokaci bane ba ma ake dauka mai tsawo, kamar yadda wani malamin mu yake fada, an tambayi wasu masu ginin kabari, aka tambaye su aka ce kamar misali bangare in an binne mamata zuwa wani lokaci ne kuke dawowa wannan bangare, yace baya wuce wata shida, mafi yawa baya yake cewa bayan wata shida idan aka zo galibin waɗanda aka binne sai dai ɗaiɗai ku tun sun rududdige sun zama ƙasa. Na'am. To me kake tambaya cikin shi? Hadisi ne sahihi na cewa duk wanda ya sallaci sallah ta jama'a sallar asuba, to yana cikin alkawari na Allah. An gane ku, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dau alkawarin bashi kula da kariya. Duk abinda yake da bukata, yake buri, Allah zai sadar da shi. Abinda yake tsoro, yake ki, yake kyama, Ubangiji ta'ala zai bashi tsaro da kariya. Shi ne darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala. Wato muna ji cikin kitabu Badi'il Khalq, wato littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato na farkon halittar halittu. Mun tsaya ƙarshen babi na takwas, baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sifar aljanna, wa annaha makhluqa, kuma cewa ita aljanna tabbas wato tuntuni an halicce ta. Bayani ya gabata aqidar ahlus sunna wal jamaa, aljanna wato a yanzu ma akwai ta, Allah ya halicce ta a yanzu ma akwai ta, kamar yadda dalilai daga cikin alqur'ani da sunna sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da cewa wuta da aljanna tuntuni Allah ya halicce su. Kari kuma la tafniya ne abadan, har abadan abada wuta da aljanna ba sa karewa. An gane ko? Har abadan abada wuta da aljanna ba sa karewa. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa, aljannatu wan naru makhluqatani mawjudatani la tafniya ne abada, har abada ba sa karewa. Sabani ga mu'tazila, kamar yadda bayani ya gabata, su a aqidar su wato wuta da aljanna babu su, ko kuma aljanna a aqidar su a yanzu babu ita. Suka ce sai a ranar kiyama ne Allah zai halicce aljanna, ya saka waɗanda suka cancanta wato cikin ta daga cikin bayansa. Me ya kai su ga haka? Shine amfani da hankalinsu, ko mu ce gabatar da hankali akan nassi, domin su suna gabatar da hankali akan nassi. In wato nassi ya ci karo da hankali, to sukan jingine shi su maida shi gefe, su dau iya abin da hankalinsu ya ba su. Suka ce yanzu misali mutum ne ya gina gida, ya gama komai, ya sanya dan kwado ya kulle wannan gida, sai ya ce sai nan da shi bayan shekara 50 zai shiga wannan gida. Suka ce kaga anan hankali ma ba zai dauka ba, babu hikima. To dan haka dai a takaice, kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya, sai da Allah ya nuna masa wuta da aljanna, kamar yadda bayani ya gabata a sallata kisbewar rana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana cikin sallah, sahabbai suka ga ya ja baya a firgice a tsorace, zuwa jimawa suka ga ya danyi gaba yana mulmushi, har ma ya miƙa hannu yana famar ciro wani abu. Ana gama sallah suka tambaye shi, suka ce ya Rasulullahi, mun ga kai wani lamari a cikin wannan sallah, amma ba mu san ba menene sababi. Suka ce mun ga ka ja baya a tsorace a firgice, kuma zuwa jimawa kai gaba, kuma kana dan mulmushi, har ma kana famar ciro wani abu, me ya faru? Manzon Allah ya ce, abinda nake so ku sani, wannan ja baya da kuka ga nayi a firgice a wannan matsayi nawa ban gushe ba, yace face Ubangiji na sai da ya nuna mun wuta. Yace wallahi, yace a rayuwata ban taba ganin wani abun gani, abun ki, abun kyama, abun tada hankali, abun firgici sama da wuta da Allah ya nuna mun. Shine sababin abin da koyi ya sa kuka ga na ja baya a firgice. Yace gaba da kuka ga nayi, har ma ina mulmushi, har ma ina famar ciro wani abu. yace aljanna ce Allah ya nuna mu, yace wallahi ban taba ganin wani abun gani mafi kyawo mafi kayatarwa sama da aljanna. Yace hannu da kuka ga na mika nayi famar na tsunku nonan wata itaciya ne daga cikin itacen aljanna, inda Ubangiji na ya bani iko na ciro wannan nonan itaciyar. Manzon Allah yace wallahi za ku ci gaba da cin shi har duniya ta tashi ba zai kare ba. Domin ita aljanna ne Allah ya faɗa ukuluha da'imun wa zilluha, ya'yan itacen ta madawwama ne, ba sa yankewa ba sa karewa, haka inuwar aljanna. Don haka wannan hadisi kadai ya ishe mu hujja cewa wuta da aljanna a yanzu ma akwai su, banda dalilan da malam ya zo da su a ƙarƙashin baban. A darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, na faɗa bainama nahnu inda annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa yayin da muke gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana, idza qala, sai manzon Allah ya faɗa yace baina ana na'imun ra'aituni fil janna, manzon Allah yace yayin da nake bacci manzon Allah yace na samu kaina a gidan aljanna, ma'ana mafarki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi gashi a gidan aljanna. Sai yace fa idzan mura'atun tatawadda'a ila janibi qasri, manzon Allah yace sai ga maka wata mata tana haskawa tana kyalli tana sheki a gefin wani bini. Idan aka ce kasr wato shine bini irin wannan dogayen ginin, shine manzo Allah yace fa idzam ra'atun tatawadda'a ila janibi qasri, wanda bayani ya gabata karka kuskure ka fassara lafazin tatawadda'a ka ce tana arwalla, aljanna ba magana arwalla, ibada mahallinta shine duniya. An gane ko? Domin ita kanta alwalla da ake ce mata alwudu, an ciro sunanta ne daga alwaba'a. Idan aka ce alwaba'a shine haske da kyalli da kyawu, to shine manzo Allah yace sai ga maka wata mata tana haskawa tana kyalli tana sheki a gefin wani bini. Fa qultu, sai na faɗa nace liman hadhal qasr, tambaya ce manzon Allah yi wannan katin binin ku nawa ne ne, wanda wannan yana fa'idantar da mu halaccin ka tambayi abu abinda baka sani ba, musamman in ya kayatar da kai ya burge ka, ba laifi bane ka tambaya. Manzon Allah ya tambaya liman hadhal qasr, yace wannan binin ku nawa ne ne, faqalu, waɗanda ya tambaya sai suka bashi amsa, mala'ikun Allah suka ce masa li Umar ibn al-Khattab, suka ce wannan bini na Umar ne dan Khattab, Allah ya kara masa yadda. Manzo Allah ya ce fa zakartu giratahu fa zakartu ghayratahu, manzo Allah ya ce sai na tuna tsananin kishi na Umar, fa wallaitu mudbiran, manzo Allah ya ce da maza yace sai na juya baya, wanda shi kishi gariza ce, dabi'a ce wadda Allah ya halicci mutum, matukar bai canza halin shi da dabi'ar shi ba, sai dai wani ya fi wani. Ka koma Larabawa a jahiliya ma, wai matarsu ba ma cewa ka ganta da wani abu, a'a sunanta ma bai ya kama ba, basu kama ba. Gane ko? Ai rashin kishi ne haka kai tsaye mutum ya danga kama sunan matar shi ya ce wai wanci. To sai dai ayi kinaya a ringa ummu fulan, shine yace fa zakartu ghayratahu, sai na tuna tsananin kishi na Umar, manzon Allah yace fa wallaitu mudbiran, da maza manzon Allah yace sai na juya baya. Fabaka Umaru, Umar Allah ya kara masa yadda, sai ya fashe da kuka. Wa qala, sai yace a alaika agaru ya rasulullah, yace ya manzon Allah yanzu kai zan yi kishi akan kai zan yi ma kishi, ai matsayin ka ya wuce a ce na yi kishi akan ka ya rasulullah, a agaru alaika ya rasulullah, bayani da ya gabata akan wannan hadisi yana tabbatar mana tabbas Umar Allah ya kara masa yadda dan aljanna ne, kuma aljannan nan akwai ta kamar yadda anan Allah ya nuna ma manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda sanin cewa wani dan aljanna ne baya kasancewa sai ta hanya daya daya, ita ce hanya ta wahayi, waɗanda manzon Allah ya ba su albishir cewa ƴan aljanna ne adadin su ya wuce alissafa daga cikin sahabbansa. Dan haka Umar Allah ya kara masa yadda sai ka sanya shi a layi na farko, an gane ko, bayan Abubakar Allah ya kara masa yadda. Za mu tashi hadisi na gaba tare da cewa ba sai mun karanta lafazin sai mu je bayani kai tsaye. Malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan riwaya ce daga wato Abu Imran al-Jawni, yake ba da labari daga Abubakar ibn Abdullah ibn Qais al-Ash'ari daga mahaifinsa Allah ya kara masa yadda, shine wato Abdullah ibn Qais al-Ash'ari wanda ya shahara da Abu Musa al-Ash'ari, ke faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al-khaymatu durratun mujawwafa, wato khayma da Allah ya tanada ma bayin sa mu'minai a gidan aljanna, durratun mujawwafa, manzon Allah yace wani gol ne wanda yake abin rariki cikin shi. Lafazin mujawwafa ma'khuzin ne minal jawf, idan aka ce aljawf ciki, abuwanci ne ake cewa ciki, kenan abu wanda yake wohintacce, an gane ko, shine yace al-khaymatu, ita khaymar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari a can cikin suratul rahman da yake cewa hurum maqsuratun fil khiyam. Lafazin khiyam jam'i ne na khayma, idan aka ce khaima wato shine daki wanda yake na hutu, kamar misali ɗan bukka da ake kaga ai ko yau bature, ko kuma mu ce bature shi ne zamu faɗa dai da yake su ne dama wanda rayuwar duniya ita ce suka zaba, zaka ga an yi katon gida an yi komai, amma daga gefe sai kaga an yi wata ɗan bukka ta haki, wuri ne wanda yake na hutu. To in aka ce khayma kenan daki da ake yi na jimammiyar fata, ko kuma na tanti, ko kuma kamar yadda ake yi a nan kasashen mu na haki da ake yi, to wannan shine ake kira khayma. To ita khayma ta aljanna da Allah ya ce hurum maqsuratun, ƴan mata ne waɗanda suke kyawawa. Lafazin hur jam'i ne na haura, idan aka ce haura macen da kwayar idan ta bakin baki ne lut, farin fari ne kal, shine ake kiranta haura, a gane ko, sai yace maqsuratun, masu takaita dibi ga mazan su, ba sa hangen wasu maza can da ba. Ubangiji ta'ala yace fil khiyam, suna cikin waɗannan ɗakuna na hutu a gidan aljanna. Domin cikar fa'ida da ya ce wa hurun iyin, mun sani cewa hurun jam'i ne na haura, macen da bakar kwayar idan ta baki ne lut, farin kuma fari ne kal, iyin jam'i ne na aina, idan aka ce aina ai wasi atul ainai, mace mai manyan idanu, to wannan sifa ce ta matan aljanna. To shine anan ya ce hurun maqsuratun fil khiyam, to ita khaymar ita ce anan manzon Allah ya ce durratun mujawwafa, gwal ne wanda yake abin rarike cikin, ma'ana an kurkure cikin, ulu hafis sama'i, tsawon wannan khaima gaba sama, manzon Allah ya ce salasuna milan, wato mil 30, tare da cewa riwaya da take cikin sahihu Muslim riwaya ce tabbatacciya 60 milan, mil 60 tsawonta gaba sama, shi kuma din mil kilometer nawa ne, meter nawa ne, 2500 ko mil, ai ya sha bamban da kilo, a din mil 2 kilo 3 ne, an gane ko to a takaice ita khaymar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duluha fi samai 30 milan a wannan riwaya a wata riwaya 60 milan mil 60 tsawon ta gaba sama to kaga mil 60 kwa ai ba kusa bane ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace fi kulli zawiyatin minha wato kowane bangare na khaymar wato tsawon mil 60 ne mil 30 ne kamar yadda yake cikin wannan riwaya zawiya in aka ce zawiya kenan nahiya bangare kenan kowane bangare na khaymar manzo Allah yace tsawon mil 30 ne sai yace lil mu'mini min al ahli la yarahumul akaru wato mu'mini yana da iyali menene iyali matan aljanna da Allah ya tanada masa wanda wasu daban ba sa ganin su kamar yadda yake cikin waccan riwaya wanda take cikin sahihu muslim manzo Allah ya ce fala yaraba abuhum ba'aba junan su baya ganin juna saboda fadin wannan khaymar su matan da suke ciki to an ce tsawo mil 60 to ina ga fadi wanda tsawo ne ko mil 60 wanda al'adar ginin gida fadin shi yafi tsawon shi to amma gaya tsawo mil 60 to fadin sai Allah kada ya san gwalgwale shi shine yace lil mu'mini ahlun an gane ko na ga mu'mini iyali a cikin wannan khaima la yarahum al akharun wasu daban manzon Allah yace ba sa ganin su sai shi kadai kawai to a takaice wannan hadisi madan yazo da shi domin tabbatar mana cewa wato wannan sifa ce daga cikin sifofin aljanna ma'ana a aljanna akwai wata khaima daki na hutu da Allah ya tanada ma mu'mini wanda shi kuma na gold ne in aka ce durra shine diamond kenan diamond kin shine aka rarike cikin shi kawai ya zama daki kuma hadisin yana ƙara tabbatar mana cewa aljanna wato saman ma ce ma'ana tuntuni Allah ya halicce ta a yanzu ma akwai ta mala na fada Abu Abdussamad da Al-Haris ibn Ubay sun rawaito daga Abi Imran 60 milan kenan tsawon ta gaba sama mil 60 kamar yadda yake cikin sahihu Muslim shine anan malan yazo da wato waɗanda suka rawaito cewa tsawon ta gaba sama mil 60 ne sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace قال الله وبنجي مي غيرما دا دوكاكا يا فدا اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خبر على قلب بشر وبنجي تعالى دا كانسي يكي فدا ييتي اعددت لعباد الصالحين نا كان داما باينا منغرتا ما لا عين رات ابندا وتا ايدانيا بات تبا غني با غاني abinda wata idaniya bata taba gani ba ubangiji ta'ala yace na tana dama bayina wadanda suke nagartattu sai yace wala uzunun sami'at kuma abinda wata kunni bata taba jin labarin sa ba wala khadara ala qalbi bashar kuma tunanin abun manzo Allah yace bai taba tarsuwa ba a zuciyar wani dan adam manzo Allah yace faqarahu in shitu in kuna so ku gane haka ku karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul sajida fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malu ubangiji ta'ala yace wato ita rai wato bata san ba abinda aka babu wata rai da ta san abinda aka koye mata na abinda zai faranta mata idanu an gane ku mu'minai kenan fala ta'lamu nafsun babu wata rai da ta san ma ukhfiya lahum abinda aka koye mata min qurrati a'yun abinda zai faranta mata idanu ubangiji ta'ala yace jaza'an bima kanu ya'malun dan sakamako game da abinda suka kasance suna aikatawa a rayuwar su ta duniya na da'a ga ubangijin su to wannan yana tabbatar mana cewa ni'imar da Allah ya tanada ga bayinsa mu'minai a aljanna sai an je an gani abu ne wanda yake ya wuce misali saboda babu wata idaniya da ta taba gani, babu wani kunne da ya taba jin labarin abin, kuma babu wani dan adam da tunanin hakan ya taba tsarsuwa a zuciyarsa. Wanda wannan hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba dan komai ba, saboda shi mumini ko mu ce ɗabi'a ta mutum, in aka ce ni kadai na san abin da zan baka in kai kaza, to mutum zai zage yayi ta bege yayi ta shaukin abin, kuma dole zai zagi ne da mutse wato akan wannan abu domin ya cimma burin shi, a bashi abin da aka masa alƙawari. To shi yasa Ubangiji ta'ala ya boye abin da zai ba bayan shi na ni'imar aljanna wanda shi kadai ya san shi. To daman ita aljanna kamar yadda bayani ya gabata ba a ambace ta ba da suna aljanna illa listitariha, sai domin boyewarta, abu ce wadda take boyayya, saboda idaniya ba ta hangota. An gane ko babu wata idaniya a nan wadda take iya hango aljanna. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu zumratin talijul janna, manzon Allah ya ce farkon jama'ar da za ta shiga aljanna, Allah ya sanya mu a cikin su, suratuhum ala suratil qamar laylatul badr, manzon Allah ya ce sifar su yadda ka san sifa ta wata, wato daren cikarsa. Wata ba a kiran shi da albadr sai in ya kai 13, 14, 15, waɗannan kwanuka na cikar haskensa shi ne ake kiran shi albadr. To yadda ka san wata daren 14 ko mu ce daren 15, to haka fuskar su yake jama'a ta farko daga cikin mu'minai waɗanda za su shiga aljanna, Allah ya sanya muna cikin su. Sai ya ce la yabsukuna fiha, maza Allah ya ce ba sa tofi a gidan aljanna, saboda tofi kazamta ne, to a aljanna babu kaki. Wala yamtakhiduna, maza Allah ya ce kuma ba sa yace majina, domin ita ma dai kazamta ne. Gaba ɗaya ma maza Allah ya ce wala yatagawwatuna, kuma ba sa bayan gari. Lafazin wala yatagawwatuna minal ga'id ne, ga'id shine bayan gari. An gane ku, wanda bayani ya gabata asali shi musulunci kinaya ya gada game da duk wani abu da ake jin kunyar a fito a bayyana. In aka ce ga'in asali a larabci korani, saboda duk mutumin da yake da hankali in zai biya buƙatar shi baya tsayawa gaban jama'a, sai yayi nisa ya samu wata malaba ya labe inda wani ba ya hango shi ba, kuma ba za a ji ƙarin abin da yake fita daga jikinsa, ba za a ji warin abin da ya fita daga jikinsa. Shi yasa Larabawa a jahiliya ma in za su biya buƙatarsu sai sun yi nisa, sun je sun samu wani korani, sai Allah ya ambaci abin da yake fita daga jikin ɗan adam na bayan gari da sunan cewa ga'id. Shi ne yace wala yatagawwaduna, ƴan aljanna ba sa bayan gari, saboda bayan gari najasa ne, kazamta ne, aljanna ko babu najasa a cikinta. An gane ko aljanna tsarkakakka ce, tsaftatatta ce, babu tofi, babu fatar da majina, babu bayan gari. Manzon Allah yace aniyatuhum fiha dhahabu, to in babu bayan gari ɗan adam ko ɗabi'ar shi ci da sha dole sai ya wannan. A wata riwaya maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kawai wato wata gyatsa ce za su jibi ne zai ringa tsiyaya daga jikinsu, in ma sun ci sun sha jibi ne zai ringa tsiyaya, wannan jibin kuma ya fi almiski kanshi. Sabani a rayuwarmu ta duniya, duk abin da ka ci ka sha to dole ka yi bawalinsa, dole ka yi bayan garinsa. Sai ya ce aniyatuhum fiha dhahabu, manzon Allah ya ce makayinsu a gidan aljanna azhabu, Ubangiji ta'ala ya ce zinariya ce. Kamar misali wani kwano da wani faranti da wani kiyar da wani minene, dukkan kayayyakin aljanna an gane ko gidauniya abubuwa, kan wani kofi dukkansu na zinari ne, an ambaci zinari domin a wadatu da wannan, amma zinare da azurfa, kamar yadda can Ubangiji Ta'ala yake cewa yudafu alaihim bi sihafin min zahabin wa akwa wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa talazzu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Ubangiji Ta'ala yace yudafu alaihim, yan aljanna ana zagaye gare su, bi sihafin, Ubangiji Ta'ala yace da farantai. Lafazin sihaf jam'i ne na sahafa, in aka ce sahafa shine kamar asset haka, na zinare wa akwabin da kofuka waɗanda suke na zinare. A cikin sa Allah yace ma tashtahihi al-anfusu wa talazzu al-a'yun, akwai abin da rai take marmari, take shawa, da kuma abin da idanu suke jin dadi idan sun ganshi. To shine anan yace aniyatuhum, wato makayin ƴan aljanna kenan, makayin su na amfani kan abin da ya shafi kwano, ludde, horanti da sukiyar da sauransu. Maza Allah ya ce al-zahabu zinare ne, sai ya ce amshaquhum min al-zahabi wal fidda, macajin kansu maza Allah ya ce na zinare ne da azurfa. Masarci da ɗan aljanna zai sarce kai, shi kanshi na zinare ne da azurfa Allah ya halitta. To macaji kaiwa kadai zinare ne da azurfa. Sai ya ce wa majamiruhum, manzo Allah ya ce kaskon turaren wuta na ƴan aljanna. Lafazin majamir jan'i ne na mijmara, mijmara, in aka ce mijmara shine wato kaskon turaren wuta, an ciro shi ne daga aljamr, an gane ko aljamr garo shi shine. Wasu malamai suka ce to aljanna me ya kawo ta, shi ko ai al'adar turaren wuta dole sai an hada masa wuta sai kama. Malamai suka ce akwai ihtimalin akwai wutar, amma ba irin wuta bace ta duniya mai cutarwa, babu zafi, babu hayaki, ko kuma hikima ta Ubangiji kawai shi turaren wutar ya kama ya tada kamshi ba tare da wuta ta kona shi ba, domin lafazi ne na kunfa ya kuni. Shine yace wa majamiruhum, wato kaskon turaren wuta na ƴan aljanna, shine kenan ake cewa mijmara, ko kuma ka ce wato wannan mikbara. Shine yace wa majamiruhum al-aluwa, al-aluwa anan kana da fuska biyu, ka ce al-aluwa ko ka ce al-uluwa. Idan aka ce al-aluwa, wato turare wanda ake kiran shi al-ul, shine a Hausa ake cewa al-ul, wanda turare al-ul yana daga cikin turaruka masu kamshi, asalin sunan al-aluwa ko ka ce al-uluwa. Shine can Ibrahul Qais a cikin wata waƙar shi fidda rike ilal bizantiyya yake zano nau'ikan turare, shine lokacin da yake siffanta wasu ƴan mata yake cewa wari hasana fi hukkatin himyariyati tukhassu bi mafrukin min al miski azfara wa bana wa ulwiyan min al hindi zakiya wa randan wa lubna wal kiba al muqattara. Shine yace wari hasana fi hukkatin himyariyati, yace da kamshi irin na filasko. Idan aka ce azzana shine filasko, ka san filasko kamshi gare shi. Yace wari hasana, yace da kam, yace ƴan matan nan suna kamshi irin kamshi na filasko. Fi hukkatin himyariyatin, a cikin wata batta wadda aka kawo daga birnin himyar, himyar wato kabila ce, an gane ko. Yake cewa wari hasana fi hukkatin himyariyatin, sai yace to kassu bi mafrukin min almiski azfara, wadda aka hada da daddakekken almiski wanda yake mai matukar kamshi aka tula. Sai yace wa bana, da turaren da ake kiran shi bana, sai yace wa ulwiyan, da wanda ake kiran shi al-ul kenan, shine mahallu shahid. Yake cewa wa ulwiyan, wa bana wa ulwiyan min al-hindi, shi ma al-ul kin cewa min al-hindi, na kasar Hindu, zakiya, wanda yake mai kamshi. Sai yace wa randan, da turaren da ake kiran shi rand, wa lubna, da turaren da ake kiran shi lubna. Sai yace wal kiba al-muqattara, da turaren kajiji, wanda yake mai tashin kamshi. Kajiji anan shi mun san shi, wanda akwai ja akwai baki, wanda shine galibin turare anan wanda ake turarawa. to dan haka shi shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa majamiruhum wato al'aluwa turaren su da suke turarawa aljanna manzo Allah yace al'aluwa turare ne wanda ake kiran shi al'ul an gane kuka ce al'aluwa bi fathil hamza ko kuma al'uluwa bi dhammiha sai yace wa rashhuhum jibin yan aljanna manzo Allah yace al-misk wato al-miskin idan dan aljanna yayi jibi abin da yake fita daga jikin shi al-miski ne shi kuma al-miski shine karshe a wajen kamshi sai yace wa li kulli wahidin minhum zawjatani kowane dan aljanna kowane mutum daya a aljanna manzo Allah yace yana da mata biyu kenan wannan akalli ne mata biyu yuramu khusukihima manzo Allah yace ana ganin bargon wato kashin ana ganin bargon kwabrunsu min wara'il lahami ta bayan nama min alhusni saboda kyawu bargon da yake cikin kashin an gane ko to naman jikinsu da kashin baya karewa ana ganin bargon nan yace mata biyu wannan kenan akalli ne kuma matan biyu wannan daga cikin mata na duniya ne akalla mumini mace biyu daga cikin matan duniya amma mata na hurul ain mata na aljanna kowane mumini mace 72 yake da ita kamar yadda hadisai ne ingantattu na daga cikin su hadisin da al-Imam Tirmidhi Allah ya karamas Allah ya ji kansa wato yaftar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna adna ahlil jannati allazi lahu 80000 khadim kuma bayan yan aljanna shine wanda yake da khadimi 80000 wai masu aikace aikace 80000 khadimi 80000 sai yace wa sultani wa 70 zauja kuma da mace 72 mace 72 tare da cewa hadisi ne kyakkyawa yana cikin al-musnad na Abu Ya'la al-Mawsili daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada cewa dan aljanna shine yace fa yadkhulu ar-rajulu ala 72 zawja mimma yushibullahu dan aljanna zai shiga wato gummace 72 da Allah ya tanada masa sai yace wa zawjataini min waladi adam da mace biyu kuma daga cikin ƴaƴan adam kenan mata na duniya kenan akalla ne mata na duniya mace biyu amma su matan aljanna wanda Allah ya tanada ma mumini yana da mace 72 daga cikin matan hurul ain to shine anan wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa li kulli wahidin minhum zawjatani naga kowanne dan aljanna daga cikin su manzo Allah yace mace biyu yuramu khusukihima manzo Allah yace ana ganin bargon wato kashin kwabrin ana ganin bargon kashin kwabrin su min wara'il lahami wato ta bayan nama min alhusni saboda kyawu kuma dan yima daga cikin nimomin aljanna manzo Allah yace lahtilafa bainahum su yan aljanna babu sabani babu jayayya babu wata hayaniya tsakaninsu wala tabagu ba kuma babu kiyayya da juna tuntuna Allah ya zare kafin a shiga aljanna bayan an ketare siradi Allah zai tsare bayi akan wata gada anan za a yi yafe ma juna a yi kisasi komai sannan a shiga aljanna babu kana kyashin wani ko kuma ka kulle wani dan uwanka a zuciya wani za a da ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabili to shine yace wala tabagu babu kiyayya da juna tsakanin yan aljanna manzo Allah yace qulubuhum qalbun wahid zukatan su zuciya ce daitak a wajen su da kauna da rashin jayayya da rashin sabani wannan tashbihul baligh ne an shahi adatu tashbih da wajhul shaba an gane ko kamar yadda can ubangiji ta'ala yace innamal mushrikuuna najas mushrikai ubangiji ta'ala yace kazamta ne kaga an shahi adatu tashbih maimakon azo da kafun ko abin da yi kama da ita da kuma wajhul shaba to anan sai yace qulubuhum qalbun wahid zukatan su zuciya ce ɗaya tak, ma'ana babu wani jayayya, babu wani sabani, sai kaunar juna. Maza Allah ya ce yusabbihunallaha bukratan wa ashiya, suna tsarkake Ubangiji safe da yamma, suna tasbihi. A wata riwaya suna tasbihi da takbiri, wanda wannan shine lumfashin yan aljanna, saboda yadda Allah ya dabi'antar da dan adam bayyana rayuwa sai da lumfashi, kuma shi lumfashi ga dan adam ban makawa. To su yan aljanna lumfashin su kawai tasbihi ne da takbiri, an gane ko? Lumfashin su kawai tasbihi ne da takbiri, subhanallahi Allahu akbar. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, awwalu zumratin tadkhulul janna, farkon jama'ar da za ta shiga aljanna a gobe kiyama, ala suratil qamari lailatul badr. Manzon Allah ya ce suna kan sifar wata daren cikarsa, kenan yadda huskokin suke haske, yadda ka san wata daren cikarsa. Wallazina ala isrihim, waɗanda suke bayansu, waɗanda suka biyo baya, an gane ko? Manzon Allah ya ce ka ashaddi kawkabin ibaa, fuskarsu manzon Allah ya ce kamar tauraron da ya fi kowane tauraro haske a cikin samaniya, shine tauraron da ake kiran shi as-surayya, as-surayya ya fi kowane tauraro haske. To huskarsu yadda ka san tauraro yana kyalli, yana sheki, to waɗanda za su biyo baya haka fuskarsu take. Maza Allah ya ce qulubuhum ala qalbi rajulin wahid, zukatansu suna kan zuciyar mutum ɗaya, zuciyar mutum ɗaya, babu sabani, babu jayayya, babu wata hayaniya, kawai sai so da kauna. To haka zukatansu yake gaba ɗaya, laqtilafa bainahum wala tababu, maza Allah ya ce babu sabani tsakaninsu, babu wata kiyayya da juna. Sai yace li kulli mri'in minhum zawjatan, kowane mutum daga cikin su manzon Allah yace yana da mace biyu, kullu wahidatin minhuma, kowace ɗaya daga cikin matan manzon Allah yace yura muku sakiha min wara ilahiha min alhusn, wato ana ganin bargon kashinta na kubri, ana ganin bargon kashinta na kubri, manzon Allah yace min wara ilahiha, ta bayan naman ake ganin wannan bargon min al-husni, manzon Allah yace saboda kyawu. Yusabbihuna Allah bukratan wa ashiya, yan aljanna suna tasbihi, suna tsarkake Ubangijin su safe da yamma. Manzon Allah yace la yaskamuna, ba sa rashin lafiya, rashin lafiya an wuce da ita. Kullum mutum yana fama a rayuwarsa ta duniya, da kyallu mutum yake tashi kamar inji yayi nwaye, kuma kullum mutum yana kan hanyar farmasi safe da yamma. Wani in ya nuna maka abin da yake kashewa na magani a wata, jarin wani baliyari. To rashin lafiya kwata-kwata babu ita a aljanna, an gane? Dan ciwon kai da zaka ji kamar yadda anan kake ji a rayuwarka ta duniya, to a aljanna babu shi. Kai ba ma rashin lafiya, gajiya ma babu ita. La yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin, gajiya ba ta shafar ɗan aljanna a aljanna. Ubangiji ta'ala ya ce wama hum minha bimukhrajin, kuma kwata-kwata su ƴan aljanna ba ababen fitarwa bane daga aljanna. Shine yace la yasqamuna, ba sa rashin lafiya, wala yamtakhiduna, ba sa hace majina, wala yabsuquna, kuma ba sa tufi ko kace ba sa kaki. Aniyatuhum adh-dhahab wal fidda, makayin su manzon Allah yace zinare ne da azurfa, kamar yadda a wancan riwaya aka ce adh-dhahab, kinan anan sai ka hararo kishiyar adh-dhahab ita ce al-fidda, shine anan aka bayyana. Aniyatuhum adh-dhahab wal fidda, manzo Allah yace makayin ɗan aljanna abinda suke amfani da shi, kwanuka, tukunya, faranti, menene? Manzo Allah yace zinare ne da azurfa. Sai yace wa amshaduhum adh-dhahab, macajin kansu manzo Allah yace na zinare ne. Wa waqudu majamirhim ala aluwa, manzon Allah yace makamashin turaren su na wuta, manzon Allah yace ala aluwa, turaren da ake kiran shi alulu shine wato turaren su na wuta. Wa waqudu, waqud kenan makamashin majamiruhum, wato wannan kin su kenan kaskon turaren wutar su, ala aluwa wato wannan turare alulu shine kenan turaren da ake turarawa. Abul Yaman shine Al-Hakam Ibn Nafi yace yani al-Ud shine ake kira Ud shi al-Aluwa ana kiran shi da Ud wa rashuhum al-Misk jibin yan aljanna manzon Allah yace al-Miski ne Mujahid Ibn Jabr Allah ya ji kansa yake fada yake cewa al-Ibkaru awwalul fajri wal ashiyu mailu shamsi ila yake cewa ila an yace urahu tagru an gane ko wato yana fassara mana waccan kalma da yace yusabbihuna bukratan wa ashiya yusabbihuna bukratan wa ashiya shine yace al-ibkar in aka ce al-ibkar awwalul fajr shine wato farkon kitowar al-fajr shine ake kira bukra a larabci wal ashi idan aka ce yamma shi kuma mailu shams zaran rana ta karkata kenan in dai azhar tayi to an shiga al ashi ila an tagru har akai lokacin da rana ta fada wannan duka gaba daya daga gushewar rana kenan zuwa faduwar ta shine ake kira al ashi idan aka ce al ibkar shi kuma kenan daga farkon kitowar al fajr har zuwa gushewar rana shine bukratan wa ashiya sannan hadisi na gaba hadisin Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi Allah ya kara masa yadda na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulanna min ummati 70 alfan aw 700 alfin manzon Allah yace lalle daga cikin al'ummata mutum 70 za su shiga aljanna ko kuma 700 la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum farkon su ba zai shiga ba manzo Allah yace har sai na karshen su shi ma ya shiga ma'ana gaba ɗayan su a takeice sai sun shiga 70 a wata riwaya kenan 700 daga cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wujuhuhum huskokin su su waɗannan adadi manzo Allah yace ala suratil qamar lailatul badr akan sifar wato wata daren cikarsa kenan daren 15 haka huskokin su yake su waɗannan adadi wanda za su shiga aljanna daga cikin wannan al'umma Allah ya sanya mu a cikin su sannan hadisi na gaba hadisin Anas Allah ya kara masa yadda yake fada yace uhudiya lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama jubbatu sundus wani lokaci amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kyautar wata riga ta alhariri sundus shine alhariri an gane ko wanda yake mai kaurin saka kamar yadda can ubangiji ta'ala yace wayal basuna min sundusin wa istabrak siyaban min sundusin wa istabrak idan aka ce sundus alhariri wanda yake mai kaurin saka istabrak wanda yake maras kauri shine yace wani lokaci amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar jubba sunanta kenan ita ce aka hausantar da ita ake cewa jabba in aka ce jabba kenan doguwar riga mai kamar abaya wanda gabanta a bude yake kuma galibi akan mata kankanin hannu shine yace jubbatu sundusin wato jabba ta alhariri aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta wa kana yanha anil harir kuma alhali ya kasance yana hani game da sanya tufafi na alhariri dan haka ba haramu bane ba in an maka kyautar alhariri ka karba an gane ko riga aka baka ta alhariri ba laifi bane ka karba ka sanya a jikinka shine haramu amma zaka iya amfani da ita ka saida ta ga wanda shi ya halatta sa kamar yadda wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba Umar kyautar riga ta alhariri manzon Allah sai Umar sai yake cewa ya rasulullahi yaya zaka ban abinda kai kace wanda ba ya da rabo a makomar salahira shi yake sanya wannan tufafi manzon Allah yace ai ba na baka bane dan ka sa na baka ne dan ka yi amfani da ita mana in ka sayar kudaden sai kai amfani da su domin shi alhariri mata mu'minai Allah ya halitta musu sashi da zinare da alhariri halaka ne ga matan mu'minai amma mazan su haramun ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hannunsa na dama ya daga tufafi na alhariri da na hagun ya daga zinare sai yake cewa waɗannan abubuwa biyu haramun li zukuri ummati halalun li nisa'ihim aw kama qala manzo Allah yace haram ne ga mazan al'umma ta halaka ne ga matarsu to shine anan sai yace wa kana yanha anil harir manzo Allah ya kasance yana hani game da sanya tufafi na al harir fa ajiban nas minha jama'a sai suka yi mamaki game da kyawun wannan riga da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana sai manzon Allah yace mamakin me kuke yanzu wannan rigar ce take burge ku take kayatar da ku sai yace wallazi nafsu muhammadin biyadi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwar annabi muhammad ke hannunsa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam lamanadi lusa'd ibn mu'azin fil jannati ahsanu min hadha manzon Allah yace wallahi mishwar na Sa'ad ibn Mu'az wanda Allah ya tanada masa a aljanna yafi wannan tufafi da al-hariri da kuke gani mushwar ko irin wannan na dan shahi shibi na Sa'ad ibn Mu'az wanda Sa'ad ibn Mu'az shugaba ne na kabila ta Khazraj daga cikin wato kabilu na Madina wanda yana daga cikin manya waɗanda suke masu fada a shi a birnin Madina wanda kuma musuluntar shi ta kawo babban ci gaba ga musulunci saboda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika jakada na farko zuwa birnin Madina shine Mus'ab ibn Umair yana tallata musulunci yana bibiyar manya aka samu wannan As'ad ibn Zurara sai yake ce masa zan maka hanya akwai wani mutum wanda in Allah ya maka dace ya musulunta to kuma Madina ka kusa samun ta gaba daya suka je suka iske Sa'ad ibn Mu'az yana cikin wata garka a fasace lokacin nan shi Mus'ab ya karanta masa Al-Qur'ani Allah ya haskaka zuciyarsa kai tsaye musulunta yana musulunta sai ya dawo gida dukkan jama'ar shi sai da ya tara su wanda suke karkashin shi kabila ta Khazraj daman kabilu biyu ne manya a Madina Khazraj da Aus dukkan su ya tara su sai yake tambayar su yace menene matsayina a cikin ku suka ce shugaban mu ne wanda yake abun biya wanda ba ma saba masa shugaba ne kake a cikin mu mai daraja wanda ake jin fadar sa yace to abinda nake so ku sani mazan ku da matan ku haramun ne in ma wani magana a yau kafin rana ta fada sai yayi imani da Allah da manzansa gaba ɗayan waɗannan jama'a nashi suka musulunta to shine wanda lokacin da Allah ya masa rasuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mu yi maza kar mala'iku su rigaye mu yin jana'iza ta gawar Sa'ad wani sahabi yake cewa Sa'ad ibn Mu'az yace mutum ne jika-jika mutum ne mai kiba yace amma wallahi duk gawar da muke dauka ba mu taba daukan gawa mara nauyi irin gawar Sa'ad manzo Allah yace ai ba ku kadai kuke dauke da ita ba kuma shine wanda al'arshi ta yi gilgiza a sababin mutuwar shi to shine anan manzo Allah yake ba mu labari yace mishwar kin shi mindil an gane ko shine hankici kenan wannan mishwar nashi wanda Allah ya tanada masa aljanna manzo Allah yace afdalu min ahsanu min hadha manzon Allah ya ce ya fi wannan jabba ta al-hariri da take kayatar da ku kuke ganin kyawanta da haka wannan shi ma sai ka sanya shi layin cewa Sa'ad ibn Mu'az yana daga cikin wanda manzon Allah ya tabbatar da cewa yan aljanna ne kuma wannan yana nuna mana ni'imar da Allah ya tanada aljanna ga ya mishwar fa ya fi jabba ta al-hariri sannan hadisi na gaba hadisin Abu Ishaq shine zake fada shine Abu Ishaq kina Abu Ishaq as-Sabi'i shine Amr ibn Abdullah yake fada yake cewa Sami'tul Bara ibn Azib naji al-Bara ibn Azib Allah ya kara masa yadda yana fada hutiyar Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi saubi min harir wani lokaci an zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wani tufafi na al-hariri fa ja'alu yata'ajjabuna min husnihi wa linihi sahabbai suka hadu suna tamamaki game da kyawun wannan tufa da yadda take da laushi suke tamamaki فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace da su lamanadi lusadi bin muaz fil jannati afdalu min hadha manzo Allah yace wallahi mishwar an gane ku na sa'ad ibn muaz a aljanna wanda Allah ya tanada masa yafi wannan tufafi na alhadir lafazin manadi jam'i ne na mindil ala wazni kindil sannan hadisi na gaba hadisin Abu Hazim Salama ibn Disal Salama ibn Dinar daga Sa'ad ibn Sa'ad As-Sa'idi Allah ya kara masa yadda na faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mawdi'u sawtin fil janna wal gadan gurbin bulala na aljanna manzo Allah yace khairun min ad-dunya wa ma fiha yafi duniya da abin da yake cikin ta gaba daya duka bulala tsawon ta fa in tayi ta yi metr daya to metr ɗe tak na aljanna fili metr daya yafi duniya da abin da yake cikin ta gaba daya shine yace mawdi'u sawdi fil janna ma'ana gulgudan gurbin bulala kenan tsawon bulala haka manzo Allah yace na aljanna yafi duniya da abin da yake cikin ta gaba daya sannan hadisi na gaba hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda na faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna fil jannati la shajara lalle a aljanna akwai wata itaciya ta musamman yasiru rakibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqba'uha manzo Allah yace mahayi ma'ana zai yi tafiya a cikin inuwarta tafiyar shekara 100 la ya kaba uha bai fita ba daga karkashin inuwar inuwar itaciya fa kadai itaciya ta aljanna mahayin doki zai yi sukuwa sukuwa ta shekara 100 amma bai fita daga karkashin inuwar ba to dama Allah ya faɗa ukuluha da'imun wa dhilluha kuma ya faɗa wa dhillin mamdud kamar yadda a hadisi na gaba shine hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yake cewa inna fil jannati la shajara lalle a aljanna akwai wata itaciya yasiru rakibu fi dhilliha mahayi manzon Allah yace zai yi tafiya a cikin inuwar ta mi'ata sana tafiya ta shekara 100 an gane ko sai ka koma wacce riwaya la yaqba'uha kuma ba tare da ya fita daga cikin inuwar bai sare kenan nisan inuwar ba tafiyar shi gona su kuwa shekara 100 sai yace waqra'u in shi'tum manzo Allah yace in kun so ku karanta fadar Allah subhanahu wata'ala domin ku kara gane abin a fili wa dhillin mamdud ubangiji ta'ala yace a aljanna da wata inuwa wadda take mamdud wadda take miƙaƙƙa kenan wadda ba ta yankewa abin miƙewa ba ta yankewa sukuwa ta shekara 100 amma bai fita daga karkashin inuwar ba nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.